Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ko an shafin lafiya Ibrahim Kalam Sigirba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin wani hantsi na yau ranar Juma'a 21 ga watan Janairu. Cikin shirin za a ji yadda shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya kudura aniyar ganin bayan yan ta'adda da sauran miyagun da ke addabar jama'ar kasar. Za kuma a ji cewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ta ce jihar Barnan Najeriya dangane halin da yan gudun hijira ke ciki. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azzu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaki sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke karkashin ikon mayakan ƴan adawa da ke samun goyon bayan Turkiya a arewacin Siriya ya kashe fararen hulla shida tare da jikkata wasu mutane 12. Dukkan su biyun sun dora alhakin harin na ranar Alhamis kan dakarun kurdawa na Siriya da ke samun goyon bayan Amurka a garin Afrin wanda ke karkashin mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiya da ke kawance da su tun a shekara ta 2018 bayan wani farmakin sojoji da Turkiya ke marawa baya wanda ya fatattaki mayakan kurdawan Siriya da kuma dubban kurdawa mazauna yankin. Kungiyar White Helmets, wata kungiyar kare fararen hulla ta Siriya da ke aiki a yankunan da ke hannun ƴan adawa, ta ce harin na roka ya kuma haddasa gobara a wani yanki na Afrin. A jiya Alhamis, ƴan sanda a birnin Lahore, birni na biyu mafi girma a Pakistan, sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu akalla 29. Wani mai magana da yawun rundunar da ake kira Baloch Nationalist Army BNA a takaice, ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan awarin ƙabilanci da ke fafutuka a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan, mai arzikin mai ne ta ɗauki alhakin kai harin. Bam ɗin da wata na'ura suka haddasa fashewar. Fashewar ta faru ne a shahararriyar kasuwar nan ta Anarkali da ke gabashin birnin, wadda ta shahara wajen sayar da kayayyakin ƙasar Indiya, a cewar wata sanarwa da ta fito daga Abi Khan, mataimakin babban sufetin 'yan sanda a yankin Lahore. Ana ci gaba da gudanar da bincike, amma bai dace a yi hasashen inda aka dasa bam ɗin ba, a cewar Khan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, tare da yin kira da gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce yana da matukar muhimmanci kasashen mambobin kungiyar su ɗauki matakan da suka dace don aiwatar da takunkumi a yankunansu, ko kuma su yi kasadar bayar da takardar shaida marasa tushe ga gwamnatin DPRK don ci gaba da shirin samar da makamai, in ji jakadiyar ta Amurka Linda. Ta yi amfani da lakanin sunan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Koriya ta Arewa. Sunan Koriya ta Arewa kenan a hukumance. Ta yi magana da manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya tare da takwarorinta na ƙasashen Albania, Brazil, Burtaniya, Faransa, Island Japan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai Japan tana daga cikin mambobi ne na Majalisar Tsaro a yanzu. wannan shine karo na biyu cikin kwanaki goma da majalisar ta yi taro na bayan fage domin tattaunawa kan harba makami mai linzami na Koriya ta Arewa.
Kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Niger, inda shugaba Muhammad Bazoum ya yi kashedi ma ‘yan ta’adda da sauran miyagu a faɗin ƙasar, yayin da yake kammala ziyarar sassan ƙasar da ya kai. Haruna Mamman Bako, gare ka.
A ranar ƙarshe ta rangadin sa a cikin jihar Tawa, musamman a yankunan da ke fama da ɗimbin matsalolin tsaro, shugaban jamhuriyar Niger ya iso a yau a garin Bangi da ke iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya, da ke kumshe yanzu haka da sama da 'yan Najeriya su 12,000 da suka arcikewa 'yan fashin daji da suka kai musu tsololuwa tsakakkai har suna kutsowa a jamhuriyar Niger a wannan yankin na Bangi, suna sace mutane, suna kashe mutane. Suna safar makamai da satar dabbobi, inda shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya ce ya san yanda zai yi da su.
Masu sai da makamai, ina so jama'an Bako albishir domin na ɗauki niyya in yaƙe su duk inda suke, kuma in sa su cikin yanayi na rashin daɗi, na rashin walawa. Yanzu haka alhamdulillahi mai miyagu cikin su mun riga mun kama su, mun kama wa'ansu Zandar, mun kama wa'ansu Maradi, mun kama wa'ansu Tawa, nanan kasan Bangi mun san su, muna neman su, za mu kama su, za mu adabta su, insha Allah za su yi nadama irin wannan aikin da suka shiga, la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi, su sai da makamai domin a kashe mutane musulmi da su. Wallahi wannan sana'a ta su ba ta musu alheri, kuma ta riga yi ta ba ta musu rayuwa, amma za mu gurbatar da rayuwarsu insha Allah za su gani.
Shugaban kasar da ya kadu da irin yawan mutanen da ya ce a tarihinsa na siyasa bai taba ganin irin su ba a taro, ya dauki alwashin magance ma mutanen Bangi wannan matsalar ta tsaro da ke firgitar da jama'ar wannan yankin da gaugawa da zaran ya koma ya mai.
Abinda ba mu yi ba yau za mu yi shi gobe insha Allah, abinda ba mu yi shi gobe ba za mu yi shi jibi da yardan Allah, abinda ba mu yi shi bana ba za mu yi shi fati. Amma da yake har mun riga mun zo, kuka karrama mu da wannan babban taro wanda ba mu taba gani irin shi ba, mu ma ba za mu mance wannan amana da kuka bamu, wannan sakon da za ku mumu insha Allah za mu je neme da niyya mu aiwatar mu biya muku bukata. Jama'a, na gode muku da kuka zo daga wurare masu nisa. Ina gan mutane da raƙumma da dawakai, duk al'umma ƙasar Bangi ta zo ta hadarci wannan taro, babu abu hiye da wannan wanda za ku iya mumu, don ku nuna mumu ku 'yan ƙasa ne kuma kuka amince da mu. To kamar yadda ku kuka amince da mu, kuka nuna mumu ɗaukaka, mu ma za mu saka muku da aikin da ya kamata mu muku don mu biya muku bukata.
Jawabin dai na shugaba Bazoum a garin Bangi ya so sarai, kuma ya karfafa wa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar game da manufar shugaban na ayita ta kare tsakaninsa da 'yan ta'adda da ke zagaye da kasar ta jamhuriyar Nijar, da ya ce zai je neman su ko ina suke domin ya karya lagonsu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bangi a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Alhamis ya sha alwashin cewa Amurka da kawayenta za su gasa wa Rasha aya a hannu cikin gaggawa idan ta mamaye kasar Ukraine, inda har yanzu shugaban Rasha Vladimir Putin ka iya zabar hanyar diplomasiya don warware tashe-tashen hankula a gabashin Turai. Muna kan wani muhimmin mataki, in ji Blinken a birnin Berlin, game da takun saka tsakanin kasashen yammacin Turai da Moscow kan yadda Putin ya tara dakaru 200 a gefen gabashin Ukraine. Blinken ya ce Amurka da kawayenta ta bayyana sare a duk tsawon lokaci cewar idan duk wani sojan Russia ya matsa kan iyakar Ukraine za su gane kuran su a cikin gaggawa da daukar mataki mai tsanani na haɗin kai daga Amurka da abokananta. Bayan ganawar sa da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, Blinken ya ce Putin na da zaɓi tsakanin tattaunawa ta diplomasiya a ɗaya ɓangaren kuma rikici sakamakon ɗaya ɓangaren. Dole ne ya yanke shawarar wacce zai zaɓa. Rashin jituwa da ba a warware tsakanin kamfanonin sadarwar Amurka da kamfanonin jiragen sama na kasuwanci kan bullowar sabbin hanyoyin sadarwa na 5G na ci gaba da haifar da rudani game da ko zirga-zirgan jiragen sama ba ta da hadari a Amurka. A ranar Laraba, kamfanonin AT&T da na Verizon, manyan masu samar da muryar wayar hannu da sabisin intanet a Amurka, sun fara kunna sabbin hasumiyar waya a duk fadin Amurka. Sun samar da tsarin 5G mai saurin gaske ga masu amfani na farko a cikin yankuna mafi yawan jama'a a kasar. Har zuwa lokacin ƙarshe an sami cece-kuce tsakanin kamfanonin sadarwa da manyan kamfanonin jiragen sama na Amurka kan ko za a tura sabon sabis ɗin kusa da tashoshin jiragen sama. Hakan ya sa wasu tsirarun kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da suka hada da British Airways, Lufthansa, All Nippon, Japan Airlines da Emirates sanar da cewar za su dakatar da wasu ayyuka a Amurka har sai an warware matsalar.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyarar gane makai a jihar Borno mai fama da ɗawainiyar 'yan gudun hijira, Haruna Dauda Gareka.
Yayin da gwamnatin jihar Borno ke kokarin maida yan gujira zuwa garuruwansu na asali, kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Martin Graves, ya ziyarci jihar Borno don duba irin halin da yan gudun hijirar ke ciki. Yanzu mafi yawansu ke zagunni a sassanin da ke ƙananan hukumomi ko kuma makwabtan jihohi da ma makwabtan ƙasashe. Muƙaddashin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya ya dai ziyarci garin Bama, inda ya tattauna da wasu yan gudun hijirar da ya ce rayuwa suna cikin halin kakani gayi sakamakon irin barnar da ayan goge Boko Haram suka yi ma rayuwarsu da kuma suka lalata musu dukiyoyinsu. Mr. Martin Greens ya kara da cewa,
"Our support for your policies and your efforts."
Ya ce, "Ina mai goyon bayan gwamnatinka da irin goyon kan da gwamnatinka take yi wajen maida yan gujin hijira zuwa garuruwansu na asali da kuma kokarin dawo da zaman lafiya a jihar baki daya."
In the humanitarian community that I lead.
Ya ce, "A wannan kungiya da nake shugabanta da ke sa ido wajen kungiyoyin da ke bada tallafi ga bukata, da ake kira OCHA a takaice, muna masu matukar mutunta irin dokokin da gwamnatin jihar Borno ta shimfiɗa, musamman ma a jihar Borno."
These are people and we have seen them today in Bama.
Ya ce, "Waɗannan mutanen da muka gani yau a Bama, wanda kuma dukkanin su ka san su, wanda ƴan gungiyar Boko Haram suka yi wa rayuwarsu ta'adi, lalle wannan abin kulawa ne kwarai, don abin ya dame mu kwarai da gaske." Shi kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa ya yi,
"Therefore, I ask you to visit Muna Camp."
Ya ce, "Ina mai bukatan ku ziyarci sansanin yan gudun hijira na Muna, in kuna cikin Maiduguri kafin ku tafi, dan shi ne sansani mafi muni a fadin duniya baki daya, yanda za mu rage irin wahalhalun da jama'a ke sha."
The situation in the IDP camp is indeed very bad.
Professor Zulum ya ce, "Yanayin IDP camp ainihin ba ne mai kyau, akwai yawaitan al'umma da kuma yawaitan shaye-shayen kwayoyi da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da karuwar yaduwar cututtuka kamar na amai da gudawa da kuma cutar COVID-19.
There is no dignity at all in people continue.
Ya ce, "Babu wani mutunci kwarai a ce jama'a suna ci gaba da zama a IDP camp, don haka ne muka ga ya dace mu rufe dukkanin sansanin yan gudun hijiran, kuma irin waɗannan sansanin yan gudun hijira na samar wanda ba su da ilimi da tarbiyya da sanin al'adu masu kyau," in ji gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta gaida Haruna. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. Lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Idan dai ana biye da shirin a makon da ya gabata mun yi duba akan gurbataccen iska mai cutar da lafiyar dan adam da muhalli inda muka karbi bakoncin yar rajin kare muhalli malama Alawiya Baba Musa kuma shugabar kungiyar Arewa Women for Climate Change Initiative a Wiska wacce ta yi tsokaci a game da bukatar da ke akwai daukan matakan rage gurbataccen iskar carbon a cikin muhallin mu. To a yau zamu dora da dalilan da ya sanya ta yi wannan kirar. Ai sauraro lafiya.
Kika duba manyan titina da suke birane suna fitar da wannan iska kuma tana jawo cututtuka sosai musamman abinda ake kira long term health effect ba a yanzu nan zaki samu matsalar ba amma abin yana taruwa ne a cikin dan adam yawanci cututtukan da aka fi samu ta hanyar wayannan sinadaran da suke fitowa daga jikin hayakin ababen hawa akwai su ciwon zuciya akwai su asma da ciwon huhu da ciwon cancer yawanci da hayakin da yake fita zaki ga yana shiga cikin huhu kuma su bi su tushe hanyoyin jini. Yawanci za ta ga wannan gurbatacciyar iska da take gurbata abin da muke shaka yana sa ana samun ciwon wahalar numfashi. Kuma yawanci yara kanana da waɗanda suke tsofaffi su suka fi saurin kamuwa da irin waɗannan cututtuka. To abin lura anan shine yawanci mutane idan ba wai ciwo da za a ce yanzu-yanzun nan ya samu mutum ba shi aka fi mai da hankali da magance shi, amma wannan da yake zaka ga ba lokaci ɗaya bane ba, kuma yawanci waɗannan ciwukan da na lissafa duk wanda kika ga ya same su ba a taba danganta su da gurbatacciyar iskar da yake shaka, an fi danganta shi da wani dalili na daban ba wannan. To kuma bayan nan in kika je bangaren muhalli shi canjin yanayin da ake samu yawanci a cikin waɗannan sinadaran da na lissafa miki akwai su carbon waɗanda take fita take jawo shi matsalar dumamar yanayi da zaki ga muhallin mu ya dau zafi sosai wanda din zafin yayi yawa yana kawo matsaloli da yawa kamar wannan shekarar kinga an samu sosai rashin karancin ruwan sama. To in kuma an samu karancin ruwan sama zaki ga yawancin amfanin gona ba za a same shi da yawa yadda ya kamata ba, mutane da yawa sun ta korafi akan cewa amfanin gona su dai ya kokone saboda karancin ruwan sama da aka samu. Bayan nan zaki ga ana yawan samun kwararowar hamada da ita ma tana daga cikin matsalolin da sauyin yanayi yake janyowa. To kullun kiran da muke yi shine ba za mu iya cewa mun daina gaba daya ba, amma ne a fara samun hanyoyin rajewa kasashe da yawa ko a taron majalisar dinkin duniya da ake kira COP 26 da aka yi a last year zaki ga kasashe da yawa suna cewa a shekara kaza za su daina fitar da iskar carbon. Mu abinda muke so mu kokari a aikata mu ga cewa mun rarrage duk wani abu da muka san yake jawo matsalar gurbacewar iskar nan tamu saboda lafiya da muhallin mu duk su ne koyaushe abin ji kuma abin dubawa.
Shi kuma shugaban hukumar tabbatar da kiyaye dokokin kare muhalli Professor Aliyu Joro fashin baki yayi a game da yarjejeniyoyin sauyin yanayi da aka cimma musamman ma wanda ya shafi gurbataccen iskar carbon a wajen taron COP 26.
Da aka yi taron nan a Paris a 2015 an yarda cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi. To wannan taro da aka yi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine a dumaman yanayin nan an yi maganin sa. To ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyar karni 2015 kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide. Shi wannan carbon dioxide din nau'i ne na iska wanda shine yake gaba a jawo dumaman yanayi, yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect. Greenhouse din nan wani daki ne wanda ake yin shuke-shuke. To duniya ma tana nan kamar wannan daki. To wannan nau'i na wannan sinadarin iska in yayi yawa yakan hana zafin rana in ya sauko duniya ya koma sosai duniya ya tayin zafi. To an yarda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo arin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake hakowa daga kasa wanda ake kira non-renewable a turanci wanda baya iya samu ya sake tofowa, wato kamar su mai petroleum kenan a turanci, kamar su dutse na coal wanda ake hakowa wanda ake amfani da shi a jiragen kasa. So wayannan nau'i ne na abubuwa wanda in aka kona su kamar yanzu man petrol da muke amfani a mota in ya kone cikin manyan sinadarai da yake cirewa hayakin nan shine wannan carbon dioxide da kuma ruwa da sauran kuma waɗansu nau'i su ma na sinadaran iska wanda suke gurbata muhalli. To kasashe sun yarda cewa dole sai an zauna kowa ya kokari ya rage kuma kwata-kwata a daina amfani da wannan nau'uka saboda a daina cire carbon dioxide.
Professor ba wai na tare numfashin ka ba, kana gani dainawa gabaki ya abu ne mai yiwuwa kasancewar idan muke la'akari da yadda mai ke da muhimmanci a al'amura na rayuwa. Daga mai ne ake cire iskar gas wanda ake girki da shi, wanda ake aiki da shi a kamfanoni da dai makamantan su, ga kuma adadin motoci da muke amfani da su musamman ma a nan Afirka, ga kuma tsadar motocin da ake kera wanda suke amfani da wuta lantarki, wanda shi ma a wani bangaren yana amfani da abin samar da wutar lantarki. Fisa kana gani wannan abu ne wanda zai yiwu?
To abu ne mai yiwuwa ko da yake in kika duba burin kasashen duniya ba wai yau ne ko gobe ba ake magana. Ana maganan cewa ana da burin by 2050 ake magana kusan shekara 30. To kin ga buri ne kuma shekarun da yawa. To ana ta kokari dai ana caccanjawa.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. sai a kasance da mu a wani makon idan Allah ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar alkhairi
a gaishe ki Aisha yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan kira kuna aje mana
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana dan Lamin Joja kagara jihar Naija Nigeria ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamnatin jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar Zuru kashe-kashen da aka yi ma mutanen Talakawa da ina yi masa taziya Allah jikan wanda suka riga mu
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya to alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 to babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana dan da nige daga jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger to ga hanyoyi ta cikin garin Kadara da kuma sun lalace ga suna abubuwa ga shi an yi wasu da wannan aiki sai mun ga lokacin da aka tada wannan aiki to ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai kada kora to in dai da gaskiya ce sai ayi to a tada wannan aiki akan gaskiya ayi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu Talakawa zabin da muka yi da mu zabi kullun dare ba
assalamu alaikum sashin Hausa VOA America mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria sha Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i wanda ba mu da wani sai mu ma sai mu magani sai dai Allah sahabin ta Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an dauke mutum amma an ta amma doka an ce ana mu kan matakin da zamu kare kanmu din arewacin Najeriya gaba da bayan gwamnatin Katsina yake mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kasu kanci
salamu alaikum sashin Hausa ta Bosa wa Amurka ni ne Alhaji Sabusi Babawo daga karamar hukumar Dauda ina gabatar da ra'ayi na cewa ganin gwamnoni da suka ja wuri ainihin da take to idan ciki da gaskiya ai ba ta hoda shi su bari a idan ke kai sun ci san abin zai faru domin wannan ra'ayi shi ne ra'ayin da Talakawa ta mana diga da wani gida wanda mu ne ke bukatar sa kuma idan da gaskiya suke suna cin gani kuma kai na gaskiya ne to su bari a yatar ke nan domin shi ne ne kawo ci gaban demokradiya da siyasa na kasuwa sai fa ci gaba kamar da muka ji wannan tsohon gwamna shi wanda ya taɓa yin gwamna da sai Allah ne zai magana gari wannan shi ne gaskiya magana idan ana so a kawo ci gaba na siyasa a kasan
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
masu aikin ceto na Syria da masu sa ido kan yaki sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari dake karkashin ikon mayakan ƴan adawa dake samun goyen bayan Turkiya a arewacin Syria ya kashe fararen hulla shida tare da jikkata wasu 12 haka zalika a jiya Alhamis ɗan sanda a birnin Lahore birni na biyu mafi girma a ƙasar Pakistan sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu 29 kana an ji cewar a jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi tare da kira da a gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salamon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Kastalin, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke cewa sai anjima, wassalam.